Why you yang ada wa gamari sanang glasin kajaka ana bugun ma an hana mi kukawa yang ada wa bachi ban farkawa ba mu shirya gane wannan lissafin ba wallahi da yawa ba mu san yanci ba abinda na sani ba zan ohe ba nauyin da ke wuya ban kina sauke ba ba wai batun kisan kai ko sata ba matsala take dinafin ko bandit ba zama cikin karazu ba bamu daina ba shirme daban badanci bai yanke ba ashe yawan mu ma bai tasiri ba mu gane kanmu ma bamu iya wannan ba ba wai ina fada dan kaskanci ba ga katuwar masifa na tasowa an ce ana kashe ke kristoci dubawa wai har hari ake san aika howa kuma duba maganan nan mi aunawa mene shirin matakin mu na daukawa riko na shugaba mun gaza ganewa an sace dalibai an kuma karawa an kashe al'umma ninkin ninkawa brigadiya janar an kwantar nawa an sanda masu yi an gaza kamawa suna da shafuka na suna yadawa cikin kasar suke ba wani bohewa da yawa arewa ce mun gaza ganewa idan shugaba ya kasa mi sauke zan bada dan bayani mi aunawa mu fito mu tsaye da komai dan gyarawa a media da fili ba bohewa matasan mu hankalin ku yayo dahowa ana kisa kuna kwallon dokawa yan media suna cilin nunawa bai na ga har award aka yo badawa ga wasu mawakan ma na cashewa ana ta sa calan domin burgewa da za mu tsaye da komai macin mawa bakin cikin mu fili mai nunawa mu rubuta duk rahoto mai tulawa wuta tana tahowa mai cinyewa mu dakile harin karmi kasawa aikin na yan kasa ne ba warewa talakawa da shugabanni ni dagewa matsalar tsaro bala'i hanarin tsawa kada mun sake murar satidin dafawa mu gaya wa duniya su kuma ganewa malamai na addini duga ku musulum da kristoci ku yi aikin ku yan kasuwa da yan boko barin ku lauyoyi alkalai ma ku yi sharhin ku mawallafa jaridu tasirin ku masu shirya fim waka layin ku duka yan kasa na ce ku yi ta bayanin ku da addu'a da aiki sai mun girku matsalar fata kowa ce sai mun dunku mu fito mu kare haƙƙi na shaida ku tijjani gandu ne da naja aikinku Allahu ya tsare matsala ta auku Nigeria kasata Nigeria kasa rabba ka duba mu